108 na Electoral Act 2010 ko 2015 as amended ya ba da dama cewa wannan kotu za ta saurari duk wani wanda yazo ya kace zaben nan da aka yi fa cike yake da makudi da kurakurai da wasu abubuwa to za a saurari wannan korafin ko kuma a'a ni ne na ce primary election amma an je an fidda ne an baiwa wani wrongful exclusion kenan ai kaje aka ba wani ya shiga secondary election to ita wannan kotun za ta saurara ko kuma wannan wanda aka ce shi yace zabe ba shi yace zabe ba da yawan ƙuri'u halastattu shi ma za ta zo ta duba ko kuma ƙorafi na hudu shine wannan da ya tsaya wa fa mutane takarar nan kowace ce bai fa cancanci ya tsaya takara